ko kara fitowa dai kara fasata dan dai wannan magiyar ta tsau insha Allahu maghfir li zamba dambi kullu diqqahu wa jilla wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirra to wannan tafsir ne bada ijmal kuma a cikin sa akwai tirafi cewa bawa har kullun gajiyayye ne ba zai iya biya haƙin ubangijinsa ta tasba da aka tilas da yadda ya so sai wannan gajiyawar ta bayyana cikin ayyukansa ko wajen babin umarni ko wajen babin hani kai ko da a wajen babin mustahabbat abinda yake mustahabbi ne shi kansa abinda yake mustahabbi ne ai haƙƙin wato gangar jikinka ne a kanka kai kamar yadda annabi ya ce wali nafsika alayka haqq haƙƙin gangar jikinka ne a kanka kai wannan mustahabbin domin ta samu ɗaukaka domin zuciyarka ta samu ɗaukaka domin ta samu ni'ima da wanda Allah ta'ala ya yi wa mutumin da ya aikata wani abu na mustahabbi alkawari da shi to kaga mustahabbi ne nawa mutum ya yi tafriti a cikinsu kamar yadda Abu Hurairah yake cewa farratna fil qararit lokacin da ya ji ya ruwaito hadisin wanda ya raka gawa ko ya salla gawa ya raka ta ga abinda Allah zai ba shi na yankin lada ko wani lada girmansa ya yi girman Uhudu in ya yi salla yana da wannan lada in ya salla ga jana'iza yana da wannan lada in ya raka ta zai na da kamarsa yake cewa mun yi sakaci manya-manyan lada waɗannan yankunan lada duk sun kubuce mana to shi kansa wannan yana daga cikin zalunci sai cikin addu'ar da Annabi ko Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ba kadan ba saboda koda wannan abin da ya kamata a ce koda wannan abin da bai zama wajibi ba ai ya kamata a ce kai saboda zuciyarka saboda gangan jikinka ranar gobe kiyama kana samun daraja amma sai ka ki to kaga wannan wani nau'i ne na zalunci gare ta saboda haka tirafin bawa da gajiyawarsa wani abu ne daruri haka ubangiji ya halicce shi da wannan gajiyawar wa khuliqal insanu da'ifa haka ubangiji ya halicce shi tun karan farko yana da rauni kuma ya halicce shi bi qadarin min al-zulmi wa bi qadarin min al-jahl yana da gurgurdan wani abu na zalunci gurgurdan wani abu na jahilci sai haka wanda nabi yake cewa zulmu min shay min nufusi wa tajid da'ifatin fal illati la yadhlim saboda haka yake wannan addu'a sannan daga cikin irin abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fada a cikin addu'a ko cikin sujudarsa insha Allahumma inni a'udhu bika bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsika wannan hadisi ne sahihi shi ma yana cikin sahih muslim hadisin Aisha رضي الله تعالى عنها take cewa na nemi Annabi sallallahu alaihi wasallama akan shin kuda da daddare sai ban ji shi ba faqattu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata laylatin min alfirashi faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamayhi wahuma mansubatani yace tace na nemi Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin dare kan shin kuda wato irin aduhu ne talaliba haka suna kwance a kan shin kuda daya talaliba haka sai bata ji shi ba sai ji ba kowa a gurin ce falta mastuhu sai na rika neman sa ina lalibansa a cikin duhu fa waqa'at yadi ala batni qadamayhi sai hannaye na sai suka fada ko hannuna yadi sai hannaye fada akan cikin wato abin digadigansa bayan digadigansa wahuma mansubatani digadigan nasa ya kafa su wato kafafuwansu abin digadigansa kafafuwansu ya kafa su da yake nuna yana cikin sujjada kenan ya yi sujjada ya kafe kafafuwansa wannan wasu malamai suke cewa mai sujjada zai haɗe kafafuwansa ne ba zai rabe su ba ne domin cewa ta yi hannunta waqa ala qadamayhi ya nuna hada suke don ala raba suke to ala qadamihi kan kafa ɗaya za amma sai hannun ya fada kan kafafuwan biyu wannan ta nuna kafafuwan nasa a hada suke wa huma mansubatani wa huwa yaqulu kuma sai naji shi yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka wa a'udhu bika minka la uhsi sanan 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsika cha Allahumma ya Allah inni a'udhu bi ridaka min sakhatika ina neman mafaka da yardarka daga fushinka wa bi mu'afatika min uqubatika ina neman mafaka da afwarka daga uqubanka wa a'udhu bika minka ina neman tsari da kai daga azabarka la uhsi sana'an 'alayka ba zan iya ididdige yabo da kirari gare ka ba anta kama asnaita 'ala nafsika kai kamar yanda kai wa kanka kirari kai wa kanka wato wannan shine abinda taji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙo addu'a ce ita ma yake ita wannan addu'a ce a cikin sujjada na sallar daren sa yana roƙon Allah ya tsare shi daga dukkan wani sharri min asbabi sharri min al-alami wa min asbabi domin an aka ce sharri sharri yana nufin dukkan abinda zai yi maka ciwo ko abinda zai jawo maka abinda zai maka ciwo wato wannan shine ake cewa sharri al-alam wa asbab al-alam cha Allahumma a'udhu ka bi ridaka min sakhatika babban abinda zai jawo maka azaba zai jawo maka abinda zai yi maka ciwo zai cutar da kai shine Allah ya fushi da kai kaga wannan addu'a ne min sababi sharri sababi al-alam shine sakhatullah Allah ya fushi da mutum to don Allah ya fushi da shi ya shiga uku sai yake neman Allah ta'ala ya tsare shi yake neman mafaka a gurin Allah biridahu ya yarda da shi ya karbe shi ya amince da shi kada ya fushi da shi sannan wa bi mu'afatika min uqubatika kaga wannan shi kuma shi kansa alam din ne shi kansa wato abinda zai cutar din wancan sabab ne wannan kuma musabbab din ne karan kansa ce ina neman ka tsare ni da afuwarka daga hukubarka wato kai min afuwa kada kai min hukuba cewa a'udhu bika minka ina neman ka tsare ni ina neman tsari da kai minka ay min azabika min sakhatika min ghadabika dukkan wani abin da zai zama na fushinka na azabarka Allah kai min tsari daga wannan ce la uhsi sana'an 'alayk ba zan iya ididdige yabo da kirari gare ka ba kaga anan ma ya mayar da wato al'amarin zuwa ga Allah cewa dukkan yabo da zai wa Allah da dukkan kirari da zai wa Allah ba zai iya yin adadin abinda Allah ta'ala ya cancanta a yi masa ba ba zai iya biyan Allah a wannan ba anan yana nuna ajizinsa da gajiyawarsa anta kama asnaita 'ala nafsika kai kamar yanda kai ya bi kanka kamar yanda Allah ta'ala ya sifantu da sifofi na kamala ya sifantu da ayyuka na kamala ya sifantu da sunaye mafiya kyau waɗanda ayyukansu ayyukansa da tasirin sunayensa suke bayyana a doron dukkan halittu a cikin dukkan halittu Ubangiji ta'ala Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ba zai iya yabansa ya biya haƙƙin dukkan waɗannan ni'imomi da Ubangiji ta'ala ya yi ba saboda haka a dukkan irin yabo da bawa zai wa Ubangiji komai tsawansa komai yawansa kowane irin fasaha ya kunsa kowane irin azancin magana ya kunsa ko yaya ya kai matuƙa cikinsa to fa qadarullahi a'zam daraja Ubangiji da girmansa da kasa ya fi wannan daukakarsa da sultan ɗinsa da izzarsa ta fi wannan saboda bawa dole ya sallama cewa zai yi iya abinda Allah ta'ala ya bashi iko ne amma sauran sai dai ya dunkule ba zai iya yin su gaba ɗaya ba wannan shi ma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne a cikin addu'ar da ya yi tsakanin wato tsakanin abin a cikin sujjada. Anan za mu ga babu inda wani sahabi cikin wanda suka rawaito waɗannan hadisan Aisha radiyallahu ta'ala anha, Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Abi Awfa, duk waɗanda muka ambata a cikin ruwayoyin da muka kawo, ba ku ga inda wani ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa me kake faɗa ba, shi kuma ba shi ya ce da shi ina faɗar kaza ba ne, wanda yake nuna ya ji ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana har ya ji. Kaga kamar hadisin Aisha ma cewa ta yi fa waqa'at yadi ala batni qadamai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mansubatani wa huwa yaqulu. Kaga ta ji abin da yake faɗa, wannan shi abin da Ibn Taymiyyah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan addu'ar aji, waɗannan addu'o'i waɗanda yake bayyana ta yadda na kusa da shi zai ji me yake faɗa, shi yasa suka rawaito abubuwan da yake faɗa. Kaga a tawaf al-istifta lokacin da yake yin shiru bayan kabbar harama sai da Abu Huraira ya tambaya cewa shirin nan da kake mai kake faɗa, kaga ana ya nuna bai bayyana ta ba, amma a sauran ba mu ji inda aka ce yayi tambaya ba, ko shi ko Aisha ko waye ma ko Ali wanda suka rawaito wannan, wanda suke nuna cewa kai tsaye sun ji ne abin da yake faɗa. Saboda haka nan idan mutum ya bayyana to sunna ce ta Manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi haka, musamman ma a mahalli na koyarwa, musamman ma inda akwai waɗanda suke buƙatar su koya, to faɗar haka din zai sa su san cewa akwai wani abu da ake faɗa, ba kawai shiru ake ba. A wasu sukan yi sauran sujjadojin su a bisa wani tsari guda ɗaya, amma in suka zo sujjadar ƙarshe sai su daɗe, har ma za su ga ana ta tambaya me ya hukuncin limamin da in ya zo sujjadarsa ta ƙarshe sai ya daɗe. Babu shakka wani baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana ware sujjadar ƙarshe ya yi mata daɗewa ta musamman, da yana yin haka yadda suke rawaito waɗannan abubuwan sai su rawaito su. Saboda haka cewa wata sujjadar ƙarshe ta fita kowace daɗewa, wannan ya ma saɓawa sunnar, tunda idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya raka'arsa a rabin karatunsa da ruku'unsa da sujjadarsa qariban min as-sawa, wanda kuma raka'a ta biyu ba ta kai ta farko, kaga kenan sujjada daɗewa sujjada ba ta kai haka, ballantana wannan qariban min as-sawa din a sallar dare ne, ba sallah ce ta farilla ba. Sallar ta farilla ba za ka ce karanta suratul baqara, karanta ali ibran, karanta nisa idan mutane suna tsaye ba, ba za ka yi wannan ba. Annabi yayi wannan a sallar sa ta qiyamul layli, ko a ce ka yi karanta ayoyi 30 ko 60 kuma ka yi ruku'u gurgudan yadda ka yi tsayuwa, wannan ba za ta la yutahammal, ba za a jure mu wannan a sallar jama'a ba. So haka kaga ashe ba zai yi ba ka sanya sujjada din ta zama qariban min ar-ruku'i ko min ar-rafi'i min ar-ruku'i ko min al-qiyam, ba za ka iya yin haka ba. Saboda haka wannan baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, a ware raka'ar ƙarshe a sujjadar ƙarshe, a ware ta da tsawaita sujjada, wannan wani abu ne sabo yana da kyau a bar shi. Sai du'a'ul jalsati baina sajdatayn, addu'ar da mutum yake yi bayan ya zauna ko addu'ar zama tsakanin sujjadu guda biyu, wato bayan mutum ya yi sujjada biyu ya dago abin da ya dago, ya yi sujjada ɗaya ya dago kafin ya tafi ta biyu, to me zai ce? Hadisin Huzaifa da shi ya gabata hadisin da Abu Dawud da wani suka rawaito, yake cewa wanda ya sifanta sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar dare ya faɗi doguwar tsayuwar da yayi da karanta baqara da nisa'i da ali ibran da ruku'un da yayi kwatankwacin tsayuwarsa da sujjadarsa kwatankwacin haka, sai ya ce wa kana yaqulu baina sajdataini rabbi ighfirli rabbi ighfirli wa yajlisu biqadari sujudi, yana tsakanin sujjada da sujjada yakan ce rabbi ghfirli rabbi ghfirli, kuma yana zama gurgudan sujjadarsa. To kaga wannan ya nuna yana maimaita rabbi gifurli ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba.